بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كما يلا أكي بياني أسمى daren Lahadi nake 1 ga watan Zulhijja, hijira ta 1442, yini da 10 ga watan July shekara ta 2021. Allah ya kuma sace kaddar haduwar mu a waje na biyu na ci gaba da waɗannan muhadarat da aka shirya su a wannan babban birni na Miami, wato Yamai, birni babba na ƙasar Niger. Allah ya tabbatar da mu akan daidai, ya albarkace mu akan abin da zamu faɗi. Gaskiya lokaci ya ja, na ba da shawara, to sai dai daga dukkan alamu shawarar tawo bata ansu ba. Abinda aka ce za mu tattauna a kan shi shi ne al-musara'a ila fil khairat, rige-rige wajen aikata ayyuka na alkhairi. Kamar yadda muka sani, sanannen abu ne wajen dukkanin musulmi cewa mu Allah ya halicce mu ne kadai saboda garbi kwaya daya, shi ne bauta. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah yace ban halicci aljanu da mutane ba sai domin su bauta mu. Ita wannan bautar Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa musamman gare mu, ya aiko mana farin jaka da babba dan babba shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhirat wal ula. Sannan kuma ya karfafe shi da littafi mafi girma daga cikin littattafan da Allah ya saukar wa annabawa, shine Al-Qur'ani. Ya sanya mu al'umma mafiya daraja daga cikin al'ummai da Allah ya aika wa da annabawa da su. Sannan kuma Allah ya zabe mu mu zama mu ne masu shaida dukkanin al'ummomi tare da annabawansu ranar alkiyama. Wannan daraja ce ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma a ƙarƙashin wannan mu ma Allah ya sharrafanta mu da wannan tashrifi. Allah ya ƙara wa manzon Allah girma, Allah ya ƙara mai daraja duniya da lahira, kuma Allah ya tabbatar da mu akan tafarkinsa a duniya da lahira. Game da gaggawa wajen aikata ayyuka na alkhairi, jama'a, zan so in yi shimfiɗa da ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda suke bayani game da musara'a ila fi'il khairat, wanda ko a kansu muka taƙaito, ina ganin insha Allah ya wadatar. Allah madaukakin sarki a cikin sura Ali Imran aya ta 123 kuma 33, Allah yace wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah yace ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara saboda girmanta da darajarta Allah sai ya kawo ta munakkara. Ku yi gaggawa zuwa ga wannan gafara wacce take daga wajen Ubangiji, wa jannati, da yin gaggawa domin tattalin wata aljanna wacce Allah ya siffanta ta, ya misalta ta, yace arduha as-samawati wal ard, fadinta kamar sammai ne duka guda bakwai, wal ard da kasa ma gaba daya, fadi ya zama kuma abu ne sananne duk abin da aka ce fadin shi kaza to tsawon shi ya fi haka Allah sai ya fadi fadinta amma sai da ya fadi tsawonta domin fadin fadinta zai nuna girman nata mun fahimta Allah yace wa iddatil muttaqi ita wannan aljanna da gafarar kadai Allah ya tattale su ne ga almuttaquna masu tsoron sa Allah sai ya siffanta su ya bayanin su wani irin mutane waɗanda suke gaggawar wajen aikata ayyuka na alkhairi Allah ya ce alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra sune waɗanda suke ciyarwa a lokacin da suke da shi da a lokacin da ba su da shi ma'ana lokacin da suke da shi arzikin baya dauke musu hankali daga barin Allah lokacin da ba su da shi kuma suna kokarin juhudul muqim ko ni kankanta su cire su bayar domin Allah kun ga siffa ta farko da Allah ya siffanta almuttaquna da ita shine ciyarwa domin babu abu mai wahala ga dan adam irin taba dukiya zai yin komai cikin sauki amma taba dukiya tana da wahala sai Allah ya fara da ita a cikin muhadarar da su zo gaba insha Allah akwai al-infaq fi sabilillah to a can a tattauna wannan insha Allah sai Allah ya ce wal kadhimin al-ghayb na daga cikin siffar ta biyu suna rike fushi duk abin da aka yi musu to suna dannewa su hakura mun fahimta
na
suna yawan hakuri za su iya daukar mataki amma sai su tuna girman Allah su suna ganin suna da girma dan me wannan zai musu kaza dan me wannan zai musu kaza to amma in suka tuna girman Allah sama da nasu sai su hakura domin shi Allah ya ce wal'afina 'an-nas suna rangwame ga mutane duk abin da mutane suka yi musu suna kaucewa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan mutane waɗanda suke ba mutanen kirki ba suka tabo su shikenan sai su kyale su ba wai saboda suna tsoron su ba a'a sun bar su ne domin Allah Allah madaukakin sarki yace wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa domin wannan kyautatawa ce ayi maka karama ai baka yi laifi ba ko amma kuma ka hakura ka kauda kai to wannan kuma ihsani Allah yace walladina idza fa'alu fahisha waɗannan ayyuka ne na masu kyawawa to a karan kansu kuma in suka yi ayyuka suka taba haddin Allah ma'ana suka taba mahari abubuwan da Allah ya hana suka yi wani laifi aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu da kowane irin nau'i na sabon Allah zakarullah dandanin sai suna Allah abin nan fa da muka yi ba daidai bane lallai abu ne wanda yake ba haka ya kamata a yi ba to da sun yi haka fastaghfirullah fastaghfiru li dhunubihim sai su koma su dinga neman gafara ga waɗannan zulubin da suka yi Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne ke gafarta zulubai in ba Allah ba kun ga tunda Allah kadai ne yake gafarta zulubai sai suka koma zuwa gare shi domin ya gafarta musu Allah ya ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna da gangan sun saba wa Allah ba sa dogewa akan saban Allah dandanan suke komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah sai ya ce ulaika jazaohum maghfira tum min rabbihim sakamakon su na waɗannan ayyukan nasu shine wata gafara ga ubangiji kun ga abin da Allah ya yi wasarihu ila maghfiratin min rabbikum Allah kuma bayan ya siffanta almuttaquna sai kuma ya kuma mai da jaza'in sakamakon su zuwa ga waccan gafarar daga wajensa Allah yake ita ce sakamakon su sannan Allah zai saka musu da ita wannan aljanna da ya siffanta fadinta a sama shine annan wajen Allah yake wajannatu wajannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha sai suka shiga su dawoma a ciki to kun ga wannan anan wajen Allah yana nuna mana suwane ne almuttaquna wa'anda suke gaggawar yin ayyuka da kuma irin nau'in ayyukan da suke yi mun fahimta to irin wa'annan sifofin Allah madaukakin sarki ya kuma bayanin su a cikin suratul hadid to tunda kusan bayanin iri daya ne a can to amma kafin ayat cikin suratul hadid din shine sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli kafin wannan Allah sai ya kawo abin da yake hana bayin shi musara'a ila fil khairat sune al mu'awwidat wa'anda sune suke ja sikin wa'ancan sifofin da Allah ya sifanta a cikin Ali Imran Allah madaukakin sarki yace ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wala kusani ita rayuwar duniya la'ibun wasa ne na jiki wala da wasa na zuci shine ghafla Allah madaukakin sarki ya sifanta duniya da kai ka ce kamar film da ake shiryawa film da ake shiryawa ai wasa ne ko to Allah ya siffanta duniya da wannan Allah ya ce wazinatun ita duniya kawa ce wasa ne amma akwai kawa a cikin sa kalle yadda in za a yi drama yadda za a nuno wanda yafi kowa talauci sai a nuno shine babban mai kudi ko mafi tallaka na can kasa sai a ce shine shugaban kasa mun fahimta a ce gashi nan yana hawa wasu manyan motoci gashi nan a misali a presidency ga haka za a nuna amma an muka hada da shi a cikin gari bayan an gama shooting din wannan film din sai ga abin da aka suranta ba shine waƙi ba to wallahi haka Allah ya suranta duniya haka suranta ta kawai wasa ne kawai kawai zina ce ga ta nan ana kallo wattafaqu abu ne na albari albari ne da dukiyoyi tsakanin mutane wannan yana ganin ya kokarin ya wuce wannan wannan ya kokarin ya wuce wannan wannan ya kokarin ya wuce wannan abinda kawai zai kasance kenan Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya ce alfahari ce da dukiya da yayaye to da ya tashi ƙara siffanta ta sai kuma ya ce kamar da baisi har yanzu ita duniya kamar misalin ruwan sama a'jaba al-kuffar nabatu lokacin da aka saukar Allah ya saukar da ruwan sama tsirrai sai suka fito ga manomi idan ya banya ce kyau amfani ya kama ya kore shar da yamma iska na kada shi yana da ban sha'awa ko zai dinga jin daɗi alhamdulillah masha Allah kai amfani yayi ya kama yanda ake so ko to haka Allah ya siffanta duniya ita khadira ce wato tana da saurin dauka ido a cikin sifofi kaloli babu kala mai saurin fusga wacce take cika ido irin kore shi yasa Allah ya siffanta aljanna da wannan siffar ta kore mun fahimta Allah madaukakin sarki yace haka ita duniyar take sai ya zama ana haka can sun mai wannan amfanin wannan ciyayin ko kuma wannan shukar can daga baya din ta tafi sai ta fara yodewa mun fahimta sai ta fara yodewa shine sai ta fara canza kala in ta girma sai canza kala yanzu kuma ita ba ta da sha'awa a ido ta girma amma ba ta da sha'awa a ido haka ne to haka Allah ya siffanta rayuwar mu halittunsa a kaikaice kun ga lokaci mafi tsada a cikin wannan rayuwar wacce anan ne ake kama fara da sassafe shine lokaci na kuruciya lokaci na samartaka ko kuma lokaci wanda yake kafin mutun ya kai ga tsufa to wannan lokacin ne ya kamata ya dage yayi al-musara'a ila fil khairat domin a wannan lokacin ne mutun yake kamar wannan yabanyar yana da shi yana da ban sha'awa kuma yana ba wasu sha'awa amma da girma ya fara kama shi fa to yanzu kuma sai haƙuri shi ma haƙuri yake da kanshi ballantana waɗanda suke kewaye da shi mun fahimta to wallahi haka duniya take to in ka kuskura ta rude ka to shikenan kun ga wannan amfani haka zai kasance ko to daga baya can gane rudewa Allah ya ce da ƙarshe ma kuma summa yakunu hutama sai ya zama hutama shine tazruhu riya ya zama hashi yanzu gashi nan an girbe shi ana tattaka shi yanzu ba shi da amfani kowa baya san shi wanda kawai yake so sune da gobe amma shi dan adam ya gama bukatar sa to haka mutum yake komawa daga wannan girman daga wannan matsayin da yake da shi har ya koma irin wannan rayuwar saboda haka ya ku ɗan uwa lokaci mafi tsada shine lokaci na kuruciya anan ne ake gaggawa wajen bin Allah madaukakin sarki a wannan munasaba akan maghfira da Allah ya magana malamai na tafsiri suka ce akwai bambanci tsakanin maghfira da kuma al'afu ababin gafara da Allah ce gafara dukkanin su kankara zunubai maghfira gafarar Allah al'afu rangwame na Allah amma shi afu maghfira tana gaban al'afu domin afu sharewa ne mutum yayi laifi ya roki Allah ya gafarta mai in Allah ya gafarta mai sai ya share wannan laifin amma inda yayi wannan laifin yana an share babu laifin amma yana nan blank mun fahimta yana nan a haka amma ita maghfira ita ba wai sharewa Allah zai yi ba a zai juyar da laifin ne ya koma lada mun fahimta zai juyar da shi ne ya koma lada to kun ga wannan shi ne Allah yake kiran mu zuwa gare shi cewa in mun saba mai to kar mu duki a kan saba mai da mun koma mun nemi gafara ba wanda zai gafarta mana sai shi to kuma sai ya gafarta mana hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya fi farin ciki da bawan shi ya laifi ya saba mishi ya koma ya tuba fiye da mutumin da ya rasa abin hawan shi da guzurin shi gaba ɗaya a cikin dokar daji ya sallama wa mutuwa yana kwance kuma sai abin hawan da guzurin gaba ɗaya ya dawo saboda tsaba farin ciki sai ya koma har shirka yi ya Allah kai ne bawa ni kuma ni ne ubangijin saboda tsaba farin ciki ne kuskure ko to wannan farin cikin da yayi to Allah ya ti shi farin ciki in bawa ya tuba gare shi magabata suka ce na'am hadisi ne hasan ibn kathir ya kawo shi a karkashin tafsirin wayancin ayoyi da cikin sura al-imran ma'ana ko da mutum zai saba Allah so 70 a rana in ya tuba so 70 Allah zai amshe shi wannan fadin gafara da yarwar rahmar Allah ce kun fahimta to wayannan sune al-muawwidhat a cikin hadisi Ibn Tirmidhi wanda Abu Huraira ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace badiru bil a'mali saliha ku gaggawan yin ayyuka na kwarai fasatakunu fitanan kaqita al-layl al-muslim domin gaba za a yi wasu irin fitintunu kamar yankin dare mai duhu shi ma'ana dare mai duhu dare na ƙara shiga ne duhun shi na ƙara yi yana ƙara yi ne yana ƙara nisa duhun shi na ƙara ƙaruwa to haka fitintunan su kasance wannan fitinan in ta zo mutum wannan yaya za a yi ya za a kai har ma mutum zai dinga jin fato ba zan fatsallake wannan fitinan ba ni ma ciki zan auka ma'ana ni ma ƙarshe na kenan an fita ana alhamdulillahi alhamdulillahi to wacce za ta zo sai ta kuma wacce to in ka ce kana jiran sai zuwa wani lokaci ne za ka ba Allah mun fahimta to ai baka san goban ba baka san me zai faru goban ba to gwara a yanzu kai maza da ka samu fursa maza ka ba Allah mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu rajul mu'mina mutum zai waye gari yana mu'mini wa yusbi kafira amma kafin yamma ya kafircewa Allah wayumsi mu'minan zai yammaci yana mu'mini wayusbi kafira amma kuma da safi ya wayi gari ya kafirce wa Allah yabi dinahu bi'ardin min ad-dunya zai sai da addini shi bi samanin qalil da wani abu na duniya dan kankan sai ya saki addininsa kun fahimta to kun ga wannan abubuwan da muka fadi cewa asali lokacin da mutum ya fi kamata ya dage wajen bin Allah shine wannan lokaci lokaci na kuruciya to magabata sun tayuwa ƴan uwa matasa nasihu kala kala wajen kokarin ribatar lokacin da suke da shi kafin rashin lokacin ya biyo baya amma kafin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam al-Hakim ya fitar a cikin kitabul mustadrak nashi wanda Abdullah dan Abbas ya fitar manzon Allah yace intani bi khamsan qabla khams karibaci biyar kafin biyar shababaka qabla haram karibaci kuruciyarka kafin tsufanka wasihhataka qabla saqalik karibaci lafiyar kafin rashin lafiyarka wa ghinaka qabla faqrik karibaci wadatarka tun kafin rashin wadata ya biyo baya wa faragaka karibaci lokacinka qabla shughulika kafin ka rasa lokaci wa hayataka karibaci rayuwarka qabla mautin kafin mutuwa kun ga malamai suka ce a cikin wannan hadisin annabi ya faɗi lokuta guda biyu ya ce ka karibaci bayan yake samartaka lokaci ne ko sai kuma yace karibaci rayuwar kafin mutuwa kun ga ai samartaka ta shiga cikin rayuwa da mutuwa amma annabi saboda girman sha'anin ta kuma sai ya ware ta a cikin hadisi dinta ta shiga cikin hayatuka qabla mautika amma kuma sai ya ware ta saboda matsayinta mun fahimta a cikin hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaita wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma ya inganta shi annabi yace la tazulu qadamu ibn adam yawmal qiyamah min inda rabbihi hatta yus'ala an khamsi mutum ba zai tashi ba daga gaban Allah ranar kiyama har sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi game da abubuwa guda biyar ya mai irabu ya mai cikakken bayani na yanda yake da su fima afnahu ya yi karar da su na daya umruhu fima afna shekarun da Allah ya bashi ya yi karar da su sai kuma yace wa an shababihi fima abla da kuma kuruciyar shi yayi tsufar da yake kun ga anyi magana shekaru ai ya hada hada kuruciya annan din ma sai annabi ko maimaita lokacin kuruciyar yayi da shi wa mali dukiyarsa min aina ta saba aina ya sabe ta ya aka yi samu dukiyar wa fima anfaqa yayi ce dinta yayi kashe ta ba matsalar samun dukiyar ba matsalar ma hadda kashe ta sannan kuma wa ma za amila fi ma alim abin da ya sani yayi da shi waɗannan gabobin da guda uku Dr. Allah ya saka mai alkhairi a cikin muhadarar ta gaba ci wannan ya tattauna akan su alkhairin da ke cikin su in kari bace su da kuma abin da zai biyo baya in kai misusing din su to kun ga anan wajen din ma manzon Allah ya kuma maimaita dai matsayin wannan lokacin na kuruciya lokaci na kuruciya wanda lokaci ne da ake ribatar lokacin ko to manzon Allah sai ya ƙara nan na gashi a cikin wayannan hadisi to wayannan wasaya din wayanda magabata suke ta yin su ga matasa domin su ribaci wannan lokacin da Allah ya ba su zamu fara magana akan su da gwargwadon yanda lokaci ya tsaye da su wannan lokaci yake ne insha Allah sai matsaya Abu Ishaq As-Sabili ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ɗaya daga cikin majalis na Bukhari ya kasance na cewa ya ma'ashar shabab ya ku matasa ibtanimu kuribaci samartaka kallama tamurru bi lailatin illa wa aqra biha alf aya yace zai yi wahala dare ya shiga ya fita da ce na karanta akalla aya duk a Qur'ani. Wa inni laqra'u al-baqara fi raka'ati, ina sauke suratul baqara a cikin raka'a daya. Wa inni la'asumu ashhurul hurum, ina azumtar watanni masu albarma. Daga ciki akwai wannan watan, watan Dhul Hijja ko wa thalathati ayyamin min kulli shahr, kwanuka uku na kowane wata. La'allahu yanukum bil ayyam wa thnaini wal khamis, da kuma azumin litinin da alhamis zikina yi. Thumma tala Abu Ishaq as-Sabi'i sai karanta wa amma bi ni'mati rabbika fahajjis, idan Allah yayi maka ni'ima to gode mishi. Ai ba dabaraka bace wannan lafiyar, wannan lafiyar da Allah ya baka, wannan samartakar, wannan kurunciyar, ai ni'ima ce ta Allah. Me yasa? Saboda malamai suka ce mafi yawancin sabubba na sabon Allah ɗayan biyu ne, ko dai sha'awa ko shubha. Ka san abin sabon wannan abin babu kyau, amma kai ranka na so sai kai, ko kuma shubha, wacce ita kuma shubha mafi yawanci ana kama zukata ne da su da wasu abubuwa wanda ita zuciyar dama ta fi karkata zuwa ga wannan abu, sai kuma a daura ta akan wannan abu, abin ba mai kyau bane, amma sai ta kawata shi tare da kawatawar da aka yi wanda sai ta hauka da zauna. Shubha ne mafi yawanci a cikin addini, shubha take kasancewa. To duka waɗannan nau'ikan guda biyu da suke saboda da sabon Allah, matashi ya tara su, samartaka shi, komai yana sha'awar shi, sannan kuma zuciyar shi take da saukin a ribace ta a batar da shi. To idan saurayi Allah ya taimake shi ya samu istiqama, karatun doctor al-istiqama, in ya samu istiqama ya samu daidaituwa a kan addini, to Allah ya mai ni'ima, Allah ya mai baiwa. To sai ya dage ya ci gaba da godewa Allah ta hanyar bin Allah, kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani game da godewa ni'imar Allah, aka ce yana ta sallah har kafafuwan shi su kumbura. Ai ya ce to tunda an gafarta maka gaba ɗaya, me amfanin wannan sallar da kake? Ya ce a to kuma ba zan gode ba, tunda an muni wannan ni'imar, ai sai in gode ko? To wannan godiya ce shi Abu Ishaq as-Sabi'i yake magana a kansa. Yana daga cikin jumlar wasiyya da magabata suke yi wa matasa Hammad ibn Zaid, shi ma wannan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ne, ɗaya daga cikin rijal na Imam Bukhari, yace wata rana dakhalna ala Anas ibn Sirin, mun shiga wajen wani babban tabi'i ne Anas ibn Sirin, fi mardihi, a lokacin yana cikin rashin lafiya, fa qala, sai yace ittaqullaha ya ma'ashar ash-shabab, ya ku wa'annan matasa ku bi tsoron Allah, unzuru mimman ta'khuzuna hadhihi al-ahadith, ku dinga kallon wajen wa za ku an shi ilimi, fa innaha min dinikum, kaga an sa ilimi musamman hadisi, min dinikum yana daga cikin addinin, wato aiki na kwarai al-amalu salih, wanda shi kadai Allah yake ansa. Ba zai yiwu ka gudanar da al-amalu salih ba sai in ka samu al-ilmun nafi', shi ku al-ilmun nafi' ba zai taba yiwuwa ka same shi ba sai in ka karanta shi a wajen malamin da zai daura ka irin wannan tarbiyyar. Mun fahimta?
Na'am.
In har baka karatu a wajen malami salafi ba, malami na ahlus sunna ba, to zai yi wahala ka dace a wajen bauta, domin kamar yadda Allah ya ce ne wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi, gari kasa kyakkyawa wacce take gyararriya ai tana fitar da tsirrai mai kyau ko, amma wallazi khabutha la yakhruju illa nakida, amma waje tsandauri in ma zai fito da shuka to nakida ce. To haka in ma za ka samu ilimi a wajen dan bid'a, to ka san ka riga ka dauko shi ne tare da cikakken virus, wanda in har ana so to wannan sai dai ai formatin gaba daya, sai dai ai formatin gaba daya. Mun fahimta? A koma a sai mun fahimta. Shi yasa magabata Amr ibn Qais ya kasance na cewa idza ra'aita shab awwal ma yanshau ma ahli sunna, in kaga matashi farkon lokacin da yake da samartaka tare da ahli sunna wal jama'a farz, to kame fata na gari. Wa idza ra'aitahu ma ahli bid'a, in ka ganshi tare da ɗan bid'a to gaskiya fai asminu ka dai matsammani. Fa inna shab awwal nushuki, saurayi yana samun abubuwan da yake samu ne a farkon samartakarsa. In ya wuce wannan to duk abin sai dai ya ci gaba da wannan samartakar, duk abin da ya ga yayi in girman shi yana cikin girma hali na tsufa, to yana fassara irin yanda ya kasance ne lokacin yana matashi. Kun fahimta? Malik dan dinar ya kasance na cewa innamal khairu fi shabab, alkhairi gaba daya yana cikin matasa ne, yana cikin samartaka ne. Saboda menene? Saboda duk abin da zaka tattara, abin da zaka bi Allah shi, buzurin da zaka tunkari lahira, to a wannan lokacin zaka tara shi. Mun fahimta?
Na'am.
Ibn Jarir At-Tabari,
na'am,
Shaykhul Mufassirin, aka ce ya tsufa sosai, wata rana sai aka zo za a tsallake wani kududdufi, kowane yaro sai ya rada wani wandan shi ya ja da bai sai ya jira, ya daka tsalle sai ya jira, to kun ga tsofaffi ba zai yi ba, ko adatan tsoho ba zai iya ya nada kafa wandan shi ya ja da baya, tsoho dan shekara 80-90 ya nada kafa ya daka tsalle ya jira, ai ba zai yi wahala ko zai yi wahala ko, to amma shi ma din Ibn Jarir sai ya nada wandan sa ya ja da bayi duka tsalle ya jira kuma ya tsaya chak. Wa'inda suke tare da shi sai suka yi ta mamaki, akarmakallahu meye wannan sirrin wannan kyau da kai haka, sai ya ci nuna musu gabobin shi, kun ga wannan gabobin sun tsara dokocin Allah lokacin suna da kuruci, yasa shi yasa Allah yanzu ya tsare su lokacin da suke bukatar shi. Mun fahimta? To shi yasa haka har ya zama abu a wajen mutane, suna cewa makaranta Alkur'ani ko sun tsufa ba sa rubewa. Saboda me? Saboda littafin Allah. Ba zai yiwu su zage su ta karatun littafin Allah sannan lokacin da suke bukata Allah, Allah ya juya musu baya. Ba zai yiwu ba. Inna la nudiu ajra man ahsana amala. Duk wanda ya aiki domin mu, Allah ya ce ba za mu wulakantar da wannan aikin nashi ba. Babban malami Sufyan al-Thawri ya kasance idan matasa suka taru a kofar gidansa, sai ya fito sai in ya furo sai ya ce ya ma'asharar shabab, ya ku wa'annan matasa, ta'ajjalu barakata hadha al-ilm, ku yi gaggawan samun albarkar wannan ilimin, ku dage ku yi ilimi domin ku ba Allah. Fa innakum dumunku la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiruna, watakila ba za ku kai inda kuke buri ba, ba za ku kai wa abinda kuke buri ba. Li yufid ba'dukum ba'dha, saboda ka sashin ku ya amfanar da sashi. So daiwa abinda kake buri ba ka samun sa, ba kai shi, domin cewa ake yi babu abinda yake cika burin dan adam sai kasa. Mun fahimta? In ya samu ya samu, to dai ƙara ƙoƙari yake kuma samu, haka yanzu doctor ya mara bayani. Ko da yaushe mai kuɗi fata yake ya ƙara, baya cewa ya koshi. To shi ma mai neman ilimi haka, ko da yaushe ƙari yake nema, baya cewa ya koshi. Shi dai Hassan al-Basri, Allah ya ji kansa, ya kasance na cewa ya ma'asharar shabab, ya ku matasa, alaikum bil akhirah, ina muku wasiya da ku dage yin aiki domin neman lahira. Fa'luhuha, ku neme ta. Fa kathiran ra'ayna man talaba al-akhira, yace da yawa mun ga wanda ya zage ya nemi lahira. Fa adrakaha ma ad-dunya, sai Allah ya bashi lahira tare da duniya. Wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya, amma ba mu ga wani wanda ya nemi ya zage kawai burin shi tare da duniya ba. Fa adrakal akhira ma ad-dunya, fa adrakal akhira ma ad-dunya, sai Allah ya bashi lahira da duniya, ba a taɓa yi ba kuma ba za a yi ba, domin wannan sunna ce ta Allah. in ka nemi lahira to Allah sai ya hada maka inda su amma in ka nemi duniya ita kadai to ita Allah sai ya baka inda su amma kuma in ya baka raban ka kenan mun fahimta dai daga cikin magabata daga cikin tabi'ai bazan yace na wani ne ba yana cikin tawafi sarkin musulmi shi ma ya zo ana sa sojoji su tuttura mutane sarkin musulmi ya zo ya tawafi amma abin ya gagar shi kuma gashi yana zuwa yana tawafi jama'a suna gare mai dole sarkin musulmi ajiye shi aka gefe sai in jama'a sun rawo amma shi gashi ana shi kadai ya zo kawai jama'a suna bashi hanya yana yin tawafin shi da ya gama sarkin musulmi ya ce wane ne aka fada mai shi sai ce ai ko ba su taba haduwa ba a kira shi zo bayan ya zo suka gaisa ce to akramakallahu fada mana bukatunka kowa yana zuwa ya fadi bukatun shi mu biya mai amma kai baka tafi zo ba to yanzu da mu hadu fada mana bukatunka mu biya maka sai ce aljanna nake so ka bani yace wai 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 al'amar ya girma yace ta bi karfi na bazan iya ba yace to kaga wanda ya baka duniyar ban taba roƙon shi duniya ba to kai din nan yanzu kai kada mai duniya mamallakinta gaba daya ban taba roƙon shi duniya ba to kai ko tunda baka da abin da zaka bani kyale ne sai ce a sauka lafiya Allah kai hanya aka ce a ku kallah yanzu duniya take neman yanzu shi wannan ko ga duniyar nan sarkin musulmi ne a ce shugaban kasa ne yace gaji duk abin da nake so ka fada za a yi maka ai ku ne ta samu ko amma kuma da yake ba ita ce a gaban shi ba sai ce a baya bukata shi lahira shi kawai yake so ya zaki mun fahimta to wannan yana nuna ita malamai suka ce afwan ba wannan yana nuna cewa bane gabaki daya ka kaurace wa duniya ka kiyin abin da ya kamata a duniya domin ka samu abin da zaka rike kanka abin da ba so katta zaman maka shugul shagali kamar yadda annabi yake addu'a wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha in katta zaman ita ce shugul shagali amma wala tansa nasibaka min ad-dunya kakka manta kai abin da ya kamata mun fahimta ka je ka zage ka nemi abin da zaka rike kanka da shi kamar yadda zamu zo mu ci Uqba ibn Abi Hakim yace wata rana muna zaune a wajen Awn ibn Abdullah sai Awn yace mana ya ma'ashara shabab ya kuma tasa kad ra'ayna ash-shabab yamutun mun ga matasa suna ta mutuwa fama yuntazaru bil hasadi idza balaga al-minjar babu abinda ake jira da amfani in ya kai lokacin girbi kuma ga abin girbi minjal a misali a ce adda ko lauje mun fahimta masara ta kai lokacin girbi kuma kai yanzu ga abin girbin a hannunka ka nufe ta me ake jira da ita lallai sai a kwantar da ita a ƙasa ko yace to haka ya ku matasa matasa suna ta mutuwa ba abin da amfani in ya kai lokacin girbi ya cancance shi sai dai a girbe shi waya musu lahyatahu yana rike gemunsa aka ce abin da yake cewa mafi yawanci matashi baya tunanin mutuwa yana ganin ai mutuwa ba ta shi ba shi daga cikin lissafin matattu yana ganin akwai sauran lokaci mutuwa sai ta kama su malam ta kama su malam amma mu to mu akwai sauran shekara 70 80 ko mafi yawancin matasa gaskiya ba ma kawo kan mutuwa ko in ka ji ana magana mutuwa to tsoho ne 80 na to tsuna to shine da an yi magana shi sai ya kawo mutuwa saboda ya san kan iki kan mutuwa akan shi la muhala amma shi saurayi yana ganin har yanzu da sauran lokaci to wannan malamin yake cewa matasa ga matasa nan suna ta mutuwa saboda kar su dauka cewa su mutuwa ba za ta dauke su ba ko kuma kar su rudu da cewa matasa ba su cika mutuwa ba galiban kai wannan aka sani Abdulrahman al-Jauzi yace waɗanda suka fi mutuwa matasa ne su suka fi mutuwa domin ko a yanzu din zaka kalli yanayin mutuwa zaka dauki statistics na mutuwa duk waɗanda suke mutuwa a ce an yi hatsarin mota misali an mutu zaka ga waɗanda ake cewa sun mutu to mafi yawanci galiban matasa ne mun fahimta misali mu a can kasar mu yanzu wannan hayaniyar da ake tai a zo a karkashe mutane mafi yawanci wanda ke karkashewa matasa ake hari domin tsoho ba abin da zai iya yi matashi ake hari su ma waɗanda suke zuwa su kisa su ma matasa ne su ma neman su ake akashe mun fahimta ya koki da suke ta faruwa sojojin ai ba tsofaffi bane ko ai matasa ne to saboda haka zan ga mafi yawancin waɗanda suke mutuwa kamar yadda Ibn Jauzi yace matasa ne saboda haka wannan tunanin da matasa nake da shi to aka san shi shine waki mun fahimta to saboda haka wannan sai ya nuna babban abin da zaka yi shine ai marmaza maza da ka samu dama kai aiki na alkhairi domin baka san zaka kwana zaka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka wayi gari kakkai tunanin zaka kai yamma in ka kai yammaci kakkai tunanin zaka kwana kuma duk irin wannan mutuwan mun ganta da idanuwan mun ganta ɗaya daga cikin limaman mu watanni bai wuce shi watanni biyu da suka gabata ba da safa an zauna an yi komai da shi duk waɗanda za su fita a bakin wajen mai shayi ya zo zai wuce ana gaisawa to bari ya tsaya ya sha shayi kwai an sa mai kwai zuciyar shi na tashi ka ce to ka sha ruwan lipton kawai yana sha ya ce zuciyar tashi haizawar da ya tashi ba amma sai ce kai ya tafi kawai ya tashi ya anshi mashin din wani ya yi ta ya zirga-zirgar shi da kan shi ya tsaya a bakin kemis ya ce da Allah kai mai kemis ka nuna sa shi ya mai zan ɗan sha ga dan wannan sha ga dan abu vitamin C ne ka dan cigaba da tsufa ya dawo gida kai har yanzu jikin shi kai ne kike nafi zo kai da Allah dan asibiti gashi can zo mu je wancan asibiti suna cikin tafiya gab da za su shiga asibitin kawai yace kawai sai ya fara juyawa jikin shi ya fara juyawa kafin a shiga asibitin ga wasu da shiga asibiti shikenan an gama kowa aka ce malam Sani ya mutu sai ce a yanzu da muka hadafa yanzu na akai ta jimani to irin wannan mutuwa ai mafi yawanci in ba duka ba mun ganta mun fahimta to amma kuma ba wa azanci da ita mutuwar ba kuma la muhala sai ta riska kuma mun san cewa tana mutuwa malam ya jawo mana hadisin idza matal insanu in qata amal duk ayyukan shi ne ke mutum na mutuwa shikenan duk wata alaka da yake da ita da mutanen duniya an yanke ta mun fahimta ba wai ma bayan ya mutu ba kafin ya mutu gab da mutuwar tana zuwa ko to ya manta duniya yanzu ba ta duniya yake ba gashi da rai amma ba ta duniya yake ba shine idza balagha al-hulqu idan rai ya kai hulqu mun fahimta to wannan abin da yake kasancewa shine ribatan lokaci mu tsaya mu ribaci wannan lokacin da Allah ya bamu mun fahimta ni ina ganin malam ai ba iya tsayawa au khairan na
muribanci na gaba
alhamdulillah hakaza yana daga cikin ribatan lokaci da Muhammad ibn Suqa yake fada yace wata rana sun hadu da Maimun dan Mihras babban malamin shi matashi ne sai yace hayyakallah ai mu da muka je makarantu na Larabci hayyakallah ko wanda yaji abu hi morning a can kenan ban sanya kuke cewa anan ba gallani banju to haka na mun banja haka sai ya ce mai kai هذه تحية الشباب wannan gaisuwa ce irin ta matasa kul bisalam kace assalamu alaikum in kace assalamu alaikum gaisuwa ce kuma kai sunna ka sa bulada amma ayyakallah to ba ka tabbas don ba kai sunna ba saboda ba ka da tabbas ka sa bulada ko baka samu ba amma in kace assalamu alaikum to in ka cauce niyyar ka kana da lada karanci goma mun fahimta to hatta magana sallama ko karibace da daga hada da mutum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum shine aksu salam ya da sallama mun fahimta to yanzu wannan nasiha ce wannan babban malamin yake yin yake yi game da matasa wannan abun muna da sakaci a kansa akwai abubuwa waɗanda suke ƙara ladan dakin ka zakai amma sai ka shan afa ko kuma wani sai ba wani abu ne misali shan abun sha da azai ai ba daidai bane ko karanci suka ce malamai suka ce maka ruhi dai karanci ko me ya muda cewa ka dan durku sauka zauna ka sha mun fahimta yanzu in kai haka ka sha ruwan ka kashe kishinka sannan kuma ka dace da sunna ka kuma samu lada abubuwa ne guda biyu malamin suke faɗi in ka dace da sunna shine kai irin na annabi to ka ƙara dankon soyayya tsakaninka da shi wanda shi ma kuma son annabin lada ne sannan kuma aikin da kai shi ma din kuma zaka samu ladansa kana ƙara yin aiki na alkhairi ne kana ƙara yauƙaƙa zumuncin da ke tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma kana ƙara samun lada to kuma in ya zama ko da yaushe zumuncinka da annabi kake yauƙaƙawa to aiko wa hasuna ulaika rafiqa mun fahimta to wannan zumunci wannan tawagar da kake so ka shiga cikin ta aiko lallai abu yayi kyau Allah ka sa muna cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da Ibn Sunni ya fita a cikin al-amr al-yawmi wal-layla wanda Allamatul Albani ya inganta shi a cikin sahiha manzon Allah yace man bada'a bil kalami qabla as-salami fala tujibu duk wanda ya fara muku magana kafin yi muku sallama ko amsa mushi ko yi magana mun fahimta na farko da zakai yazo kawai sai fara magana wako ba shi amsa in kuma babba ne to babu laifi ko a iya gyara mai amma gyarawa cikin hikima yana daga cikin da'awa ko ka gyara mai cikin hikima wanda yafi kamata ya fara sallama shine wanda ke tsaye ko shine yazo kawai sai fara auto muku da sallama dai da magana to domin ku gyara mishi assalamu alaikum Allah ya hamu jalla assalamu alaikum to jama'a yayin kaza yanzu tuna mai ku kai sai ya sallama to yanzu a ci gaba da magana kuka tuna mai har yanzu bai ji ba to ku rabu da shi kuma manzo Allah ce kanku ba shi amsa mun fahimta saboda na daga abin da ke ƙara zumnu yawa zumunci tsakanin musulmai shine ne ya da sallama sallama tana kashe kaifin gaba da kiyayya mun fahimta rashin sallama yana sababar da gaba da kiyayya ko kuma ya ƙara mata wuta to haka shi dai Maimun dan Mihran ya kasance idan ya ci karo da matasa yana cewa ya ma'asharash shabab ya ku matasa quwwatukum ij'aluha fi shababikum qarfunku ku sanya shi a lokacin samartakanku wa nashatukum fi ta'atillahi ku sanya lokacin da kake da nishadi wajen bin Allah ya ma'ashara shuyukh ya ku tsofaffi hatta mata idan shi saurayi ya saba Allah to shi kuma tsoho me uzurin sa mun fahimta أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة الله يا ينكي حنزر mutumin da ya kai shekara 60 ba Allah idan saurayi an bashi uzuri saboda uruciya to shi kuma tsoho ba uzurin me za a bashi da kimbin Allah mun fahimta to bashi da uzuri to wannan babban malamin yana cewa ribaci lokacin samartaka Sufyanu Sauri ya kasance idan yayi sallah in ya juyo yaltafitu ila shabab sai ya dinga kallon matasa fa ya kula sai ya ce idza lam tusallu al yawm in ba ku yi sallah a yau ba a lokacin samartaka fa mata sai yaushe za ku ba Allah mun fahimta idan ka saba bin Allah da kuruciyarka in girma ya kama ka sai girma rashin lafiya sai ya hana ka ci gaba da wannan ayyuka in lokacin abin in yazo Allah zai rubuta maka ladan kai me yasa saboda ka tarbiyyanci kanka akan wannan abu lokacin kana matashi amma baka saba yi ba dama sai yanzu ne zaka saba kanka to yanzu wannan ladan ka rasa shi to shine amfanin ka zage ka ba Allah kana da kunciya ba wannan ba kuma yana daga cikin musara'a ila fi'il khairat shine ka zage wajen bin Allah a wannan duniya idan ka mutu to bayan ka Allah zai rike maka banda ka samu ribar to kuma Allah zai ƙara ninka ribar akan bayan ka shine in ka ba Allah to Allah sai ya albarkaci waɗanda za su doza a cikin zuriyarka Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam ya kawo daga magabata cewa suke bari mu dage mu ba Allah domin Allah ya rike mana ya gyara mana bayan wannan wata samara ce kuma mun fahimta in ka ba Allah to bin Allah shi Allah yana da alkhairi Allah yana da arziki zai maka kuma yayin wanda yake tare da kai mun fahimta wannan arziki ne na Allah ku kalli mujahidi wanda ya mutu a wajen jihadi domin daukar kalmar Allah jinin shi na farko da zai zuba Allah ya gafarta mai duka zanubansa dangin shi mutum 70 za su samu amfani na wannan shahadar tashi za a bashi ceton mutum 70 a cikin danginsa wanda su din asalin sun cancanci su shiga wuta to kuma ka san in ba dan dangi ba kafin kalli sabo dangi ka mutum 70 abu ne ba karamin al'amari ba kalli sabo 70 sai annaka tana maka can gidan ka manta da wani eh to ko haka ne can ma a can kauye akwai wani wani eh wallahi haka ne sannan kalli sabo 70 ba karamin kirga ba ce amma kai kadai ka danno su saboda arzikin Allah ku kalli mahaddacin alqur'ani iyayen shi guda biyu kan bi na sarauta Allah zai sa musu mun fahimta kan bi na sarauta saboda ne dan su mahaddacin alqur'ani wannan duka arziki ne na Allah wannan kuma sakamakon bin Allah in ka bi Allah bin Allahn ka ba zai tsaya a karan kanka ba zai shafi hatta na kusa da kai Allah ka tabbatar da mu akan bin ka Allah ka shiryar da mu akan wannan tafarki ne kai Allah ka zama da mu muna sane ya Allah in muka zame ka ba mu ikon dawowa Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka sa muna daga cikin bayinka waɗanda suke farin ciki suke ansan littattafansu da hannunsu na dama amin ya rabbi Allah ka raba mu da azabar duniya da azabar lahira da fitintunun duniya ya Allah dukkan mana magani Allah ka raba mu da hasada da kiyayya da kyashi Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ka ba mu gaskiya ka sa mu aiki da gaskiya Allah ka sa mu fi ƙarfin son zuciyar muna yi wa juna fatan alkhairi wanda muke cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.